أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
bayan sallama irin ta'addinin musulunci dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne kowa mai komai da ya tada mu da ya ƙara tara mu a wannan lokaci. Barka. Sadan komi ba sai dan mu tunasar da junan mu akan wannan wata mai albarka, wata Ramadan da muka shige shi da Allah malami wannan wanda yake magana in yana iya kashe kuran shi ko ya huta. Organizator in wannan in yana iya rike shi, in yana iya hudda shi. Organizator ta Allah in kuna iya hudda shi. Malam, da Allah kuna iya kashe kamerar ku, Malam Abubakar. Mala Abubakar, ku kashe kamerar ku kashe mikuran.
Kuma ita mata wannan kaya goda.
Assalam.
Yan uwa sai hakuri. Assalamu Mala Abubakar, masha Allah. To a kashe mikuro yanzu, Mala Abubakar.
A kashe mikuro, Mala Abubakar.
Sai ratan yi da gari.
Dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mai kowa mai komai da ya ƙara sada mu a wannan dandamali mai albarka, ba don komai ba sai don mu tunasar da junanmu sa wannan wata mai albarka da muka kama shi daga jiya zuwa yau. Kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sada mu da dukkanin alkhairin da yake cikin shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu moriye shi. Ba tare da ɓata lokaci ba, ‘yan uwa, za mu kai kai tsaye saman kan maudu'inmu mai taken L'Éthique du Jeûneur et à la lumière du Coran et de la Sunna. Muhadarar tamu za ta kasance kamar haka. Da farko mun tsara zan yi shinhuda a saman kan azumi, abubuwa guda bakwai da ya dace a ce mai azumi an same su ga mai azumi, duba da lokaci ga kuma uzuri na ɗawainiya da ta same ni, ban samu ba na zamna na nutsu na shirya ɓangare na shinhuda da ya kamata in yi saman kan maudu'in. Amma yanzu kai tsaye za mu kai ga Malam Abdulnasir zai fara, bayan ya kammala insha Allahu za mu tafi kai tsaye ga babban malaminmu ɗan uwa Sheikh Al-Allama Abu Basma, za su yi mana ta'aliki akan, kuma insha Allahu sai mu riye da tambayoyi. Kafin nan wanda suke da tambaya za su iya fara rubutawa a ɓangaren komentar ko kuma su aiko kai tsaye a saman kan nimero na sharje de communication na IENIC ko kuma saman kan lamba ta. Malam Nasir Fali tafaddal mashkura.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi khalaqal ka'inat wa tafaddala 'alaina bijudihi war rahamat. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wal bayyinat wa 'addadahu liman ankara bihi bil mu'jizat. أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات علام الخفيات قاضي الحاجات والنظر إلى وجهه نهاية الغايات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bayan haka ƴan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna sake jaddada godiyar mu ga Allah madaukakin sarki wanda cikin ikon sa da amincewar sa da kuma kaddarawar sa ya kaddara haduwar mu a daidai wannan lokaci mai albarka tare da ƴan uwa waɗanda suke masu albarka domin tattaunawa karkashin inuwa ta addinin musulunci mai albarka kuma karkashin wani wata shi ma mai albarka a daidai kuma wannan lokaci mai albarka muna fata Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah ya dada sabkan mana da albarkokin sa gabaki daya a cikin rayuwar mu kamar yanda dan uwa Malam Yusuf ya gabatar kan cewa za a tattauna a karkashin wani maudu'i ko wani theme da aka yi mishi take da l'éthique du genre à la lumière du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam kenan da larabci zaka kira shi akhlaqus sa'imi fi dawil qur'ani was sunna shine halayen mai azumi a hasken da yazo daga alqur'ani da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya mai azumi zai kasance to kafin in shiga kai tsaye cikin wannan abin da ya shahi maudu'i da farko nace ina yi wa Allah madaukakin sarki godiya sannan ina gode ma dan uwa Malam Yusuf da ya gayyace ni domin in zo in gabatar da wannan muhadara ba dan komai ba ba wai dan na kai in gabatar ba a matsayina na dalibi irin shi amma da yake cewa shi addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ballighu anni walau ayatan ku isar daga gare ni koda ko gurgurdan aya guda ce koda aya guda ka sani to ka isar da wanda bai sani ba kai balma ko wanda ya sanin kana iya isar mishi domin addinin musulunci gabaki ɗayan sa addini ne na tunatarwa shi yasa zaka ji Allah madaukakin sarki ma yana cewa wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minun ku tunatar domin ita tunatarwa tana amfanar mutane waɗanda suke masu imani kaga tunatarwa aka ce abinda aka ce ku tunatarwa shine abinda ka sani a tunatar da kai to wannan kenan ba wai ina ba a matsayina na malami ba ina matsayi na dalibi mai neman ilimi kamar yanda muke gabaki ɗayan mu sannan kuma ina gode ma wannan committee na unit da suka shirya wannan tattaunawa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara musu albarka ya ba su nasara a cikin ilimin da suke nema ya kuma kare su daga tuntuban harshe da kurakurai da komi da komi da duk wani sharri na dan adam da na aljanni wannan gabaki ɗaya da kuma inda suke bibiyar mu a wannan lokacin su ma muna gode musu muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance ita ce makomar mu gudani da ku gabaki ɗaya kai tsaye kenan akwai ƴan uwa waɗanda suke ko in ce akwai babban malamin mu Dr. Muhammad Ahmad Abu Basma Ahmad Rufa'i kenan da zai shigo bayan na kare tattaunawa kenan la Allah yana sauraron mu to kenan wannan kamar yanda wani ɗan uwa yake cewa idan aka ce ka ce kada ka ce ba za ka ce ba domin wata rana za ka nemi ka ce a ce ba ka ce ba to saboda an ce muni in ce wani abu ya zama to dole yanzu in ce wani abu sannan kuma kamar yanda wannan kuma ni nake faɗin shi cewa mutum idan Allah madaukakin sarki ya baka dama to ka sanya hannunka na dama ka dama ta domin idan baka dama ta ba za ta yi dama ta je ta samu mai daman da zai dama ta da hannun shi na dama to zan yi kokari in dama wannan damar da na samu da hannuna na dama fata na shine duk abin da na faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ya sa mu yi tarayya da ni da ku gabaki ɗaya ba daga iyawa ta bace ba a dacewa ce daga Allah madaukakin sarki abinda kuma nayi kuskure to ina gaya muku ina sanar da ƴan uwa gabaki ɗaya cewa ni ma ina nema ne kenan dama dan adam kuma mai kuskure ne to sai a bar shi abinda nayi kuskure ba dole sai an dauka ba dama kuskure yana zawa daga ƴan adam sai a bar mini kayana kuma mu kuma sai mu je mu nemi abinda yake na gaskiya Allah madaukakin sarki ya datar da mu abu na farko a yau muna ranar Laraba wanda yake daya ko in ce dare na biyu ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1447 wanda yayi daidai da 18 ga watan 2 shekara ta 2026 miladiya illisahin ya tabbata kenan ba dan komai ba kamar yanda na ambata sai dan mu tattauna karkashin wancan maudu'i namu to maudu'in namu kamar yanda aka ambata zan yi kokarin raba shi gida kamar uku. Abu na farko shine zamu ji ta'rifin me ake ce ma al-khuluqu, domin abinda muke magana akan shi shine akhlaqus sa'im, shine halayen mai azumi. To al-khuluqu shine dabi'a da halaye, to zamu ji me ake ce ma dabi'a kenan. Abu na gaba sannan kuma zamu ji halayen shi mai azumin daidai gwargwado wanda Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon zanawa. Abu na gaba kuma shine zamu ji abinda ake ce ma al-khatima, shine conclusion kenan. Muna roƙon Allah ya mana jagoranci. Abu na farko shine ta'rif na al-khuluq. Idan aka ce al-khuluq a yaren Larabci shine abinda suke ce ma al-khuluq bi dammil kha'i wal lami, kenan in an yi mal kha'un ruha a wajen malaman zaure kenan, an yi mishi wasali sama, an yi mishi damma kenan, lamun ma idan an yi mata damma. To abinda ake nihi da shi shine wasu malamai suka ce abinda ake nihi shine as-sajiyatu wat-tab'u wad-dinu wal-muru'a. Abinda ake nihi ana nihin dabi'a, dabi'un dan adam, halaye na dan adam, da abinda ya shaye halaye na addini, da kuma abin da ya shafi dabi'a dai da Allah madaukakin sarki ya halicci mutum akan ta. To wannan a takaice a wajen malaman Larabci haka suke ce mami addini shi al-khuluqu. Shi yasa zaka ga Ibn Manzurin yana cewa a cikin me yake da suna littafi da yayi Lisanul Arab, yana cewa al-khuluqu shine addinu wat-tab'u was-sajiyya, kamar da yanda muka ambata a farko. To kaga wannan shine a wajen malaman Larabci abinda ake ce ma al-khuluqu, domin al-khuluqu shine abinda ya shahi daga cikin shi ne shine mufrad na akhlaq, domin al-khuluqu dabi'a guda. Amma idan aka ce akhlaqun shi kuma ya zamanto jami'i plural ne na al-khuluqu, kenan wannan shine abinda ake nufi. To amma wannan kalma tana da wata al-uwa wadda ake ita kuma ana ce mata al-khalqu. To menene bambancin al-khuluqu da al-khalqu? Ita al-khalqu bi fathi al-kha'i kenan, al-kha khalqu, al-khalqu wa sukuni lam. Idan an yi ma kha'un fatha an kuma daure lamun, shi abinda yake nihi shine suka ce as-suratu adh-dhahira, shine sura wadda take ta bayyane ma'ana halitta da Allah madaukakin sarki yayi. Amma al-khuluqu bi dammil kha'i shine suka ce as-siffatul batina, shine siffa boyayya. Kaga ita waccan al-khuluqu siffa bayyananna da Allah ya bayyana ta halittar mutum, domin idan ka kalli mutum yana da dabi'a guda biyu, halitta da Allah ya mishi guda biyu, da ita al-khuluqu da kuma al-khuluqu, domin shi al-khalqu shine dabi'ar fizikaman kenan, abubuwan shi na me yake da suna suka bayyana a zahiri, hannayen shi dogaye ne, idan shi kaza ne, bakin shi kaza, kunnen shi kaza, dogo ne, gajere ne, da dai sauransu, wannan shine al-khalqu. Amma idan aka ce al-khuluqu shine shi kuma suka ce shine as-siffatul batina, siffar wannan kin da muke ganin shi gashi masha Allah ko hori ne ko baki ne, amma siffar shi boyayya, wanda wani aiki ne zai yi ya bayyana mana wannan hakikanin siffar nan tashi. To shine abinda ake nihi da mi bambanci tsakanin al-khalqu da al-khuluqu. Abu na biyu shine abinda ya shayi ko ci gaba shine ta'rifuhu fi istilah, kenan a wajen malaman Larabci mun ji abinda ake ce ma al-khuluqu. To yanzu a wajen abin da ya shafi malaman musulunci kenan, malaman shari'a, menene ake ce ma al-khuluqu? Shine suke cewa akwai wani bawan Allah da ake ce mishi Abu Hamid al-Ghazali, ya fadi a cikin littafin sa Ihya'u Ulumuddin, yake cewa al-khuluqu yake cewa hay'atun rasikhatun fi nafsi, yace tasduru anha al-af'alu bi suhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyatin. Yace shi abinda ake ce ma al-khuluqu dabi'a, yace wata hay'a ce, wata dabi'a ce ta mutum da take tasowa daga ran mutum, a cikin ran mutum take, wadda take fitowa daga aikin da yake yi, ba wai sai ya sha wahala ba yayin da yake yin aikin, bi suhulatin da wani abu wanda yake facilitate haka take hitowa daga jikin shi, ba sai ya wani sha wahala ba, ba kuma sai yayi tunani ba kafin wannan dabi'at ta bayyana a gare shi ko ta bayyana idan mutane. To wannan shine abin da ya shafi abin da ya shahi bayani na wajen malaman larabci da malaman shari'a kan abin da ya shafi al-khuluqu. A takaice, al-khuluqu shine dabi'a da abin da ya shahi mutane, domin shi al-khuluqu fi'ili ne wanda ya samo asali da shi da al-khalqun da al-khuluqu daga abin da ya shahi abubuwa guda uku. Fi'ili wanda ya zo a wazani na fa'ala kenan, harfa guda uku, shi yasa zaka ji an ce mishi khalaqa yakhluqu khalqan, khalaqa yakhluqu khalqan, wannan shine wazalin shi kenan, ala wazni fa'ala yaf'ulu, ala wazni fa'ala yaf'ulu. To wannan shine abin da ya shahi, kuma abin da ake nihi da al-khuluqu kenan shine mi ala wazni fu'ulun shi ko, wancan khalqun kenan shine ala wazni fa'lun, shi kuma khuluqun ala wazni fu'ulun kenan shine kamar yanda zaka samu shuju'un, kamar yanda zaka samu ala wani fi'ili da yake shige da shi, shi ma zaka same shi kurumun. Kaga wannan duka abin da ya shahi bayani ne na abin da ya shahi mi ake ce ma khuluqun. To shi kuma jam'in shi shine akhlaqun, dabi'u wa'inda suke da yawa na dan adam. To wannan dabi'un da yake aikatawa su ne za mu yi kokari mu ga dabi'un wa shine, sai aka ce as-sa'im, shi kuma as-sa'im shine mai azumi, domin kowa yana da dabi'a shi, zaka ga mutun yana da dabi'a ta kaza, wani yana da dabi'a ta kaza, wani yana da dabi'a ta kaza. To shi mai azumi wani irin halaye, wani irin dabi'u ya kamata ya yi ko ya siffanta da su domin ya samu ci gaba ko ya samu lada a wajen Allah madaukakin sarki ta bangaren wannan azumin nasa. Wannan a takaice kenan shine abin da darasinmu yake nunawa, domin za mu yi kokari mu karanto kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata, kamar yanda kuma muka dauko daga cikin abin da ya shafi al-Qur'ani daga maganganun Allah madaukakin sarki. Kenan mu sani da farko cewa domin mun zo magana akan as-sa'im mai azumi, to shi kuma as-sa'im ya samo asali ne daga as-siyam, daga azumin ne ya fito. To shi kuma azumi mu sani cewa lalle shi azumi wata ibada ce mai girma wadda ta hada tsakanin barin sha'awa da Allah madaukakin sarki ya sanya a jikin dan adam, wa tazkiyatin nufus, kuma ta hada bayan barin sha'awa kuma ta hada da tsarkake zuciya, tsarkake ran bawan Allah, wa maqsuduhul a'zam, amma abinda ake nufi mai girma a cikin abin da ya shahi shi wannan azumin shine abin da ya shahi tahqiqut taqwa, shine mutun ya inganta kiyaye dokokin Allahnsa, ya inganta tsoron Allah domin ya samu tsoron Allah, kamar yanda za ku ga Allah madaukakin sarki ya ambata mana a cikin suratul baqara aya ta 183, Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah madaukakin sarki yace ya ku wa'inda kuka yi imani, kutiba alaikumus siyam ay furida alaikumus siyam, an farillanta muku azumi, yin azumi, kama kutiba alal ladhina min qablikum, kamar yanda aka farillanta ma wa'inda suke kafin ku, tun kafin ku zo an farillanta ma wasu, domin kada wani ya ce to ya akai mu kadai aka farillanta mana azumi, sai Allah ya ce a'a, kwantar da hankalin ka dan uwa, ba wai ku kadai ne aka farillanta ma azumin nan ba, har wasu da suka zo kafin ku su ma an farillanta musu sun yi wannan azumin, ya zama farilla a gare su. Amma a ƙarshen ayar sai Allah ya nuna mana dalili, maqsudin da ya sa Allah madaukakin sarki yayi ni yayi wannan ya farillanta mana wannan azumin shine mi, sai Allah ya ce la'allakum tattaqun, ai dan ku samu tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah. Shi yasa zaka samu Ibn Kathir rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin sharhin littafin, a cikin tafsirin sa da yazo bayani kan wannan ayar, sai yake cewa la'allakum tattaqun, yace la'allakum tattaqun ai li anna as-siyama fihi tazkiyatul badani, yace domin shi azumin nan a cikin shi akwai tsarkakuwar jiki, ma'ana jikinka zai zamanto ya tsarkaku, domin hatta alkitance sun tabbata da cewa duk mai yin azumi to yana samun lafiya a jikinsa, wanda wannan abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yau ya bayyana ba, tun lokacin da addinin musulunci yana farko farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa shi wannan azumin yana ƙara lafiya yana sawa jikin mutum ya samu lafiya sai yanzu a ƙarshe a wannan zamanin ko zamani da ya dan gabata na baya kadan sai aka samu wasu likitoci da suka tabbatar da wannan maganar a bincikensu na likitanci sai suka tabbatar da cewa ashe wannan abun haka ne kaga ashe kai musulmi da ka tsaya kana wasa baka bincike abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada abinda Allah madaukakin sarki ya fada baka san ma ashe wannan abin yana kara maka lafiya ne a cikin jikinka ba kana can kana cewa ai abun wahala gare shi ko wani abu makamancin haka sai Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa wannan abin yana kara abin da ya shafi lafiya sai likitoci a yanzu domin su ilimin nasu Allah madaukakin sarki ne ya ba su domin Allah madaukakin sarki yana cewa wa fawqa kulli dhi ilmin alim duk wani ma'abucin ilimi to a saman shi akwai alimun cikakken masani wanda sanin shi daban yake da na sauran bayi shi sanin shi cikakke ne baya da na kasu domin idan ka dauki sanin ɗan uwa malamai ko ɗan uwa waɗanda suke ɗan adam zaka ga akwai na kaso a ciki idan ka dibi malamai zaka ga wani malami zai ce kaza a iya ilimin da ya bayyana a gare shi a lokacin daga baya zai yi bincike sai ya ga wani ilimi ya bayyana cewa ashe wannan abin da ya fada kuskure ne sai daga baya ya yi ya gyara haka zaka ga likitoci sun yi wata magana akan wani abu kuma daga baya sai kaga sun dawo sun yi ni sun sake magana ma'ana yanzu ilimi kuma ya kai musu sun kai wani mataki to wannan yake nuna cewa ashe ilimi na Allah madaukakin sarki shine ƙarshen ilimi to duk wanda kaga su kuma anan kenan likitoci sun tabbatar da yana bare lafiya shi yasa zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa duk wanda ya azumi guda ma'ana a takaice dai kafin mu dauka domin ba an bayyana cewa azumi guda ba a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma Allah da kanshi yace man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yazo da aikin kirki guda daya to yana da lada 10 misali za a bashi to kaga duk wanda ya azumi guda rana guda za a bashi lada azumi kamar yayi kwana 10 yana azumi ne shi yasa zaka ga idan kai azumci watan Ramadan gaba ɗayan sa sawa'un kwana 29 ne ko kwana 30 za a dauke shi kai azumin kwana 300 kenan domin idan kai 30 fois 10 zai baka turwasan to duk azumi ɗaya za kamar kai azumi kwana 10 kenan to shi kuma azumi duk in kai shi a likitance abinda suka tabbatar shine cewa idan kai azumi akwai wasu global blank naka da duk lokacin da kai azumi na manta ina ne naga wannan abun amma a cikin wani shafi na wani wasu likitoci naga wannan da suka yi bayani akan wannan amma na manta wani shafi ne insha Allah in kahin mu kare in na tuno ina bayyanawa sai ya zamanto sun bayyana cewa duk in kai azumi guda zai sanya Allah madaukakin sarki zai sanya global blank ɗinka su zamanto suna da lafiya har na tsawon kwana 10 duk azumi guda to kaga ko duk in kai azumi guda zai baka ladan mi azumin zai baka lafiya ta kwana 10 to in kai azumi 30 ko 29 duka yana daukan kwana 300 kenan zaka zamanto ka samu lafiya ta kwana 300 to ai shi ya sama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana mi duk wanda ya azumci azumin watan Ramadan thumma atba'ahu sannan sai ya bibi wannan azumin na Ramadan bi 60 min Shawwal bi 60 min Shawwal da azumi 3 na Shawwal sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana ka siyamu dahari kamar yayi azumin shekara guda ne wai dan ka gane cewa a shekara ta musulunci kana da kwana 360 kalandire wanda yake na hijriya kenan ba wancan kalandire na abin da ya shafi nasaru ba ko abin da ya shafi miladiya a'a kalandire hijri shi idan ka ilga kwanakin shekara zaka samu 360 ne to a can ka azumci watan Ramadan ka samu kwana 300 na lafiya yanzu kuma sai ka azumci 60 min Shawwal azumi 3 na Shawwal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ka hada kamar kayi ne ka samu me yake da suna kayi shekara guda kana azumi ma'anar shi shine azumi 6 duk azumi guda mun ce kwana goma ne duk azumi guda kwana goma kaga ko azumi shidda in kai 6 for this zai baka 60 idan kai plus 3 san wancan na azumi zaka ka samu kwana 360 kenan to wannan sai alkitance a kwanan nan sai suka zama to sun tabbatar da wannan alhali kuma tun baya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da wannan abin to shi yasa dan mu gane cewa duk abin da yazo mana daga alqur'ani duk abin da yazo mana daga sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan babu shakka a cikin shi gaskiya ce babu zancen aje ana ta kewaye kewaye abin da yasa na kawo wannan bayanin saboda zamu yi kokari mu ka halayen da ya kamata mai azumi ne yayi daga alqur'ani da kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai muka biga misali da maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan azumi tun nan da shekara 1440 da wani abu ko da 50 da wani abu ko wani abu makamancin haka da suka huce ya fada sai a yanzu kuma wasu likitoci suka tabbatar suka gane cewa haka ne kaga kenan wannan yake nuna maka cewa idan muka kawo maganar Allah ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa magana ce wadda take tabbatatta magana ce wadda kuma ya zamanto dole a karbe ta a takeice ban so in ƙara tsawaita bayani anan kaga al-Imam Ibn Kathir da yazo magana akan la'allakum tattaqun kinnan sai yace domin shi azumi a cikin sa akwai tsarkakuwar jiki jikin mutun yana samun lahiya yace kuma watadiyiqu majari shaytan yace kuma akwai kunti na abin da ya shayi hanyoyin da shaydan yake bi a jikin mutane yana gudu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna shaytana domin shi lalle shaydan yajri majrad dam yana yawo a jikin mutun yanda kasan jini yake yawo a jikinka to haka shaydan yake yawo a jikin mutane to kaga wannan yake nuna mana cewa ashe azumi manufarsa da Allah yace la'allakum tattaqun shine don ku samu tsoron Allah to abu na harko karkashin abin da ya shayi wannan shi zai kai mu gaba ta biyu abin da ya shayi halayen kenan mai azumi abu na farko daga ciki shine shi wannan halaye na mai azumi shine ya kamata shi mai azumi ya zamanto haqiqatu sawmil jawarih ya zamanto yana yin azumi ne wanda ya zamanto dan ya tabbatar da azumin gaban shi ma'ana idan ana azumi ba wai kawai azumi ne ake na abincin abinci da shan abin sha ba ba shi kadai ne ake bukata ba shi kadai zai wadatar da kai a matsayin cewa kana azumi ba a'a abinda zai wadatar da kai shine bakin ka yayi azumi sannan kuma duk sauran gaban ka su yi azumi domin as-siyamu abinda na manta a yaran larabci abinda suke wadi shine al-imsak shine kamewa al-imsak mutun ya kame kawai idan ka koma wajen malaman shari'a kuma za su ce maka shine mutun ya kame daga cin abinci da shan abin sha kaga azumin baki ya shiga da kuma barin kallon haramun azumin ido ya shiga da kuma barin sha'awa barin idan mutun mai aure ne kada ya je ma iyalin shi a wuni yayin da yake cikin wannan azumin wannan shine a wajen malaman shari'a ma'ana abinda zai nuna maka cewa ashe dukkan gaban ka sune za su zamanto suna yin azumi azumi ba wai a baki kadai bane kakkace abinci kakka sharuwa a'a azumi ibada ce wadda za ta zamanto baki yana yi kuma sauran gaban jikinka dukkan su suna yin wannan azumi wannan shine a takaice kenan abinda ake nufi da azumi domin shi wannan azumin a ina aka samu wannan magana da take nuna cewa azumi ba wai a baki kadai bane ba shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi wanda Imam Ibn Majah wa sah ya rawaito shi kuma haka Al-Albani ya inganta wannan hadisi Al-Albani ya inganta wannan hadisi to shi yasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal-'atash manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace so da yawa yakan yiwu dan uwa mamman ku like sautiyat in ku kenan ku kashe mikro da Allah ku kashe mikro daga wajen ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambata cewa Masha Allah jazakum wa khairan so da yawa mai azumi baya samun komi laysa lahu min siyami baya da wani abu daga cikin azumin da yake yi babu komi da Allah zai bashi kawai abin da ya samu illa al-ju'u wal-'atash kawai ya sha wahalar yunwa sannan kuma ya sha wahalar shirwa shine kawai amma bai samu wani lada a wajen Allah madaukakin sarki ba to kaga wannan abu ne wanda yake nuna cewa ashe shi azumi ba wai kawai a baki ne ake bukatar shi ba ko ka daina cin abinci ka daina shan ruwa a ana so dukkan jikinka ya zamanto yana azumi shi yasa Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa idza sumta falyasum sam'uka wa basruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal muharib yace idan kana azumi to falyasum to ya zamanto abinda zai yi azumi tare da kai shi ma shine sam'uka jinka ya zamanto yayi azumi ma'ana kada ka zai bayani a karshe yace wa basruka idan ka shi ma ya zamanto ganinka ya zamanto yayi azumi walisanuka yace halshenka shi ma ya zamanto yayi azumi anil kadhibi daga ƙarya ma'ana kunnanka kai saurari ƙarya bakinka kai furta ƙarya wal maharimi kuma kai azumi daga abinda Allah ya haramta maka kada ka aikata shi ma'ana ka rike gabanka kada halshenka ya fadi ƙarya kada halshenka ya saba ma Allah kada idanka ya kalli abinda Allah madaukin sarki ya haramta maka wannan abu na farko da mutun zai zamanto hali kyakkyawan dabi'a na mai azumi kenan shine mi mutun yayi azumi ba bakin shi kadai ba a sauran gaban shi su ma su yi azumi kenan tahqiqus siyam mutun ya ingantar da azumin shi me yake da suna na bangaren gaban shi abu na gaba wajen abin da ya shafi dabi'a ta mai yin azumi shine hifzul lisan kamar yanda na ishara a yanzu gabata da ta wuce kenan shine mutun ya kiyaye halshen shi domin duk mai azumi bai kamata yazo yana sakin magana a duk inda ya ga dama ba kowace irin magana mai azumi an fi so ya ringa kame abin da ya shahi bakinsa daga fadin wasu maganganu shi yasa zaka samu hadisi da Imam al-Bukhari ya rawaito yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man lam yad'a qawla az-zuri wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yada qaulaz zur duk wanda bai bar magana zurba qaulaz zur shine magana ta shaci fadi magana ta ƙarya wanda baka ma tantance baka tabbata haka ne gaskiya ce ko ba gaskiya ba Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda bai bar wannan maganar ba wal amal bihi ko kuma bai bar aiki da wannan maganar ba sai Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace falaysa lillahi hajatun to fa babu wani abun bukata Allah baya da wani bukatan cewa fi an yada ta'amahu wa sharabahu cewa wannan bawan ya bar cin abinci ya bar kuma shan abin sha kaga wannan yake nuna ashe dole ka kiyaye halshen ka idan kana azumi dabi'a ce da ya kamata mai azumi ya siffantu da ita dabi'a ce mai kyau domin bai kamata kana azumi ba kuma ya zamanto kana ƙarya domin abinda ake nufi da qaulu zur shine ya shafi abin da ya shafi al-kadhib ƙarya ya shafi al-ghiba shine annami yi da mutane al-ghiba kenan sannan kuma ya shafi annamima annamimanci sannan kuma ya shafi shahadata zur sheda zir ma'ana ka sheda kan abin da baka da ilimi akan shi wani ya faɗi wani abu baka da ilimi akan wannan abun baka san haka ne ko ba haka ne baka ce wallahi tabbas haka ne wannan shine abin da ake ce ma qaulu zur to mutun sai ya nisanci wannan yayin da yake azumi abin da ake nufi da ƙarya ba sai mun fito mun yi bayani ba duk wanda yazo ya faɗi magana ba tare da gaskiya ba yaje ya shirara ma wani ƙarya ya faɗi magana akan wani kuma ba haka ne ba wannan yata ake ce ma ƙarya idan ka dauki al-ghiba zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana hadisi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa atadruna mal ghiba yake ga masa sahabbansa shin kun san me ake ce ma ghiba yi da mutane suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su ne kadai suka sani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zikruka akhaka bima yakra abinda ake nihi da ghiba yi da mutane shine ka ambaci dan uwanka da abinda baya so abinda baya so ka zo ka ringa fada akan shi koda ko a gaban sa ne wannan shine ake ce ma al-ghiba yi da mutane sai wani daga cikin sahabbai yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afa in kana fi akhi ma aqulu to ya kake gani idan abinda nake hodin akan dan uwana haka ne eh me kaza ne eh baki ne ko kaza kaza da sauransu da zaka zo kana hodi shi ko baya so hakan kuma gaskiya ce kake hodi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kana fihi ma taqulu faqad ghatabtahu in tabbas abinda ka fada kin haka ne hakan yake to hakika kai da shi kayi riba a gare shi, kayi riba da shi. Wa in lam takun fihi ma taqul, idan kuma wa in lam yakun fihi ma taqul, idan kuma abinda kake hodi ƙarya ce, ba haka bane ba abinda ma kake hodi kana ce mishi dan zina, shi ko ba dan zina ne ba, to faqad bahattahu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haqiqa kayi mishi kage, kaga shi ko wannan yafi ma riba mi ta'adda, yafi ma riba zunubi a wajen Allah madaukakin sarki. To wannan shine ake ce mai yi da mutane annamimanci, kuma abinda ake ce mai annamimanci shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine ka dauki maganar wani ka kai ma wani, kawai ka je ka ce ma wani Ibrahim misali, wai ka san mi Musa yake hodi akan ka kaza kaza kaza, sai ka dauki maganar shi ma Ibrahim ka kai ma Musa, kaji abinda Ibrahim ya hoda akan ka kai Musa kaza kaza kaza. To wannan shine ake ce ma annamimanci. To me azumi bai kamata ya siffantu da wa'innan dabi'u ba, dabi'a ce wadda bata da kyau musamman kuma ga mai azumi, dole ne ya nisanci wannan dabi'a. Shi yasa al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa yanbaghi lis-sa'imi an yahfadha lisanahu, yace ya kamata ya dace ga mai azumi ya kiyaye halshensa, wa yakuna alaihi wa qarun wa sakinatun, sai ya kasance a gare shi yana da nutsuwa, domin duk wanda bai kama halshensa ba to zai fada cikin abin da ya shahi kuskure da dai sauransu. Shi yasa zaka wani ma wani sha'iri yake cewa ihfaz lisanaka ayyuhal insan la yaldaghannaka innahu thuban, yace ka kiyaye halshenka ya kai dan adam, ya kai wannan bawan Allah, ka kiyaye halshenka, la yaldaghannaka innahu thuban, yace kada ka bari ya sare ka shi wannan halshen, domin halshe yanda kaga abin da ya shahi maciji zai sare ka da dafi ya sa maka dafi, haka shi ma halshe yake mi yake sanya maka dafi. Yace fa kam fil maqabir min qatil lisanihi, yace nawa ne da yawa, kamce wannan suna ce mata lil kasra, da yawa wa'inda suke kwance a kabarin su, yace abin da yasa su ya ja musu kwanciya a kabarin nan nasu, ma'ana ya ja aka kashe su shine halshen su. Yace kuma kanat tahabu liqa'ahu al-aqran, yace shi wannan mutumin da yana kwance a kabarin shi, ma'ana da ya mutu ya je an kashe shi saboda halshen shi ya ja mishi aka kashe shi, yace yake cewa kanat tahabu liqa'ahu al-aqran, yace ɗan uwan shi majiya karfi irin shi suna jin tsoron fuskantar shi gaba da gaba, su yi gaba da gaba wajen fada, amma abin da ya jayo mishi aka kashe shi shine halshe. To shi yasa ɗan uwa masu albarka, mai azumi bai kamata ya ringa sakin halshen shi a ko ina yana abubuwan da basu kamata ba. Wannan shi zai kai mu abu na uku, ma'ana gaba ta uku, hali na uku da ya kamata mai azumi ya rike shine as-sabr, mutum ya rike haƙuri yayin da yake azumi, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi mai tsaho, hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-siyamu junnatun, shi azumi junnatun, wata kariya ce gabawa, kariya ce ta gabawa. Idan mutum yana azumi to yayi haƙuri, domin azumin ne yana kare shi daga wasu abubuwa, domin shi wannan azumin kariya ce ga shi wannan bawan Allah mai azumi. Shi yasa Sufyanu Thauri rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa innamas sawmu junnatun, yace shi wa azumi yace junnatun, wata kariya ce, ma lam yakhriqha sahibuhu, qila bima yakhriquha qala bil ghaiba, yace shi wannan azumin yace kariya ce wadda abin da ya shahi shi mai wannan azumin yake kare shi, kenan baya afkawa cikin wani abu, sai aka ce mishi bima yakhriquha, cikin menene yake kare shi, ma'ana kariya ce da take bashi daga mi, sai yace qala bil ghaiba, tana kare shi ne daga abin da ya shahi yi da mutane annamimanci. Shi yasa zaka ga Allah madaukakin sarki yana cewa wal kadhimina al ghaiza wal afina 'anil nas, mutun ya zamanto mai hakuri, idan an yi maka abu ka zamanto kai hakuri. Shi yasa ma zaka ga Allah madaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyanawa ma in ya zamanto ma wani ya zaje ka ko yayi maka kaza ko yayi maka kaza, fa qul innimru'un sa'im, kace ni mutun ne mai azumi, ni azumi nake kada ka tsaya kana bata lokacinka kada ka tsaya abu kadan ya bata maka ladan azuminka domin idan ba kai hakurin nan ba yayin da kake azumi zaka ka shiga cikin wani abin da ya shahi shi da mutane shi annamimanci da wani abu makamancin haka to shi yasa shi azumi idan mutun yana azumi azumi yana koya mishi wasu abubuwa abin nagab abin da yake koya mishi yana koya mishi abin da ya shahi mutun ya maida kyakkyawa akan mummuna wani ne ya zalunce ka sai ka ka maida mishi kyakkyawa maimakon ka nuna mishi ka maida mishi martani a zaka yi zaka mishi kyakkyawa zaka yi mishi kyakkyawan me yake da suna addu'a wata kila ka mishi kyauta ma kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yake yi to shi yasa wannan zai gaba ta gaba akan abin da ya shahi hali ko dabi'a ta mai azumi shine me manzon Allah shine abin da ya shahi ghaddul basar wa hifdhul qalbi shine mutun ya kiyaye ganin sa ya rumtse ganin sa sannan kuma ya kiyaye zuciyarsa ya rumtse ganin sa ya kuma kiyaye zuciyarsa duk mai azumi wannan abu ne wanda ya kamata mai azumi ya kasance ya dabi'antu da shi ganinka ka kiyaye me yasa domin ganinka yana iya jayo maka wasu abubuwa wanda za su kai su bata maka azumi ma in baka yi wasa ba in ma bisu lalata maka azumi ba za su rage maka ladan azuminka to shi yasa sai mutun ya kiyaye ni ganinsa shi yasa Hasanul Basri rahimahullahu yake cewa ahwanus siyami tarku ta'ami washarabi yace mafi wulakantar azumi wulakantacce wanda ba kani bane ba a wajen Allah madaukakin sarki shine azumin da mutun yayi ya bar cin abinci ya bar shan ruwa ma'ana abin da yake nufi shine ka bar cin abinci ka bar shan ruwa amma baka bar giba ba baka bar annamimanci ba baka bar ƙarya ba baka bar kallon haramun ba baka bar sauraron music ba baka bar bata lokacinka a banza wajen kallon balo da sauransu ba wannan yace to babu wani azumi wulakantacce azumi a wofintaka kamar irin wannan azumi wanda kawai zaka yi ne kawai kai baka cin abinci baka shan ruwa amma kana ƙarya amma kana annamimanci amma kana kallon haramun yace to wannan wani azumi ne wanda yake wulakantacce shi yasa Ibnul Qayyim rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa as-sawmu yahfazu 'ala al-qalbi wal-jawarihi sihhataha yace shi azumi yana kiyayewa akan zuciya da gaban mutun yana kiyaye musu lafiyarsu ma'ana duk lokacin da kake azumi ya zamanto kana yin azumi ne wanda zaka ringa kiyaye zuciyarka daga tunanin banza daga shagaluwa akan wasu abubuwa makamanta haka wal jawarih kuma ka kiyaye gaban jikinka daga aikata ayyukan waɗanda suke haramun ko kallon haramun ko sauraron haramun yace wa yu'iduha ila atidaliha kuma wannan azumin yana mayar da zuciya yana mayar da gaban mutun zuwa ga daidaituwa akan abin da ya kamata su daidaitu akan shi to kaga ashe wannan yake nuna mana cewa mimi mu rumtsa idan mu sannan kuma mu koya ma zuciyar mu kiyaye zuciyar mu daga yin tunani abin akan wasu abubuwa waɗanda suke na banza wanda bai kamata ba zuciyar mu ta ringa saka mana wasu abubuwa makamanta haka kaga wannan duk dabi'a ce da mai azumi ya kamata yi shi yasa ma zaka ga iya daga ciki abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadi ma mutane shine ne ghaddul basar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hanya wa mutane masu fada ina ayin fada fadan nan da suke zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita hanya ho tana da haƙƙi amma wai ya kasance dole sai ka zauna a fada domin wani yana iya zauwa yace ai wajen sana'a shi ce nan waje wajen sana'a shi ce wani yana iya cewa kaza ne kaza da sauransu to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to amma ya kasance dole sai kai zaman yace to fa'tu tariqa haqqahu ku baiwa hanya haƙƙinta ya za ku yi ku baiwa hanya haƙƙinta menene haƙƙin hanya daga ciki domin lokaci yana tafiya daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ghaddul basar shine mutun ya kiyaye ganin shi daga kallon haramun kada kuna fada ya zamanto duk matar da za ta huce wata kila mata aure ce ko ƴan mata ce ko wani abu makamancin haka kai ya zamanto duk wanda za ta huce sai kun kare mata kallo a'a wannan abu ne wanda bai kamata ba wai mutum wanda bai ya azumi yayi ma to ina ga dan uwa kai mai azumi kamata yayi ka kiyaye duk irin wannan abubuwan ka shagaltu da karatun alqur'ani halaye na gaba da ya kamata mai azumi ya zamanto ya siffantu da shi shine abin da ya shahi al-ihsan wal-jud al-jud wal-ihsan shine kyauta da kuma kyautatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwa dan nas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wanda yafi kowa kyautata ma mutane yafi kowa kyauta wa kana ajwa da ma yakunu fi ramadan kuma ya kasance mafi lokacin da yake kyautata ma mutane shine a cikin watan ramadan ashe mai azumi ya kamata ya siffantu da dabi'a halaye na kyautatawa sadaka musamman a cikin watan ramadan domin ba a cikin watan ramadan kadai ake azumi ba amma musamman a cikin watan ramadan mai azumi abinda ya kamata bayan kana azumi kuma ka ringa kyauta ka sayi wani abu ka kai wajen da ake bude baki ka ba wani mabukaci wanda watakila a gidan shi babu abin da za a bude baki da shi sai ruwa ko wani abu makamancin haka ka bashi abin da zai bude baki da shi wannan abu ne da ya kamata mai azumi ya zamanto ya siffantu da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan falalat taimakawa da kyautatawa ga mai azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri duk wanda ya bayyana wani mai azumi kayan bude baki zai sha ruwa ya sha ruwa da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to shi wanda ya ba mai azumin wannan ya kasance yana da lada kwatankwacin ladan wancan kin wanda ya bashi yayi bude baki ma'ana idan ya sabce alqur'ani yayin da yake azumin nan ladan nan da ya samu kai ma zaka samu irin wannan ladan me ya kai wannan falala zaka zamanto kai azumi guda amma sai ka baiwa wani mutane 10 abinda za su sha ruwa kaga kai azumi guda kai amma zaka samu ladan mutum 11 domin ka taimaka ka baiwa wasu masu azumi 10 da suka yi mi da suka yi azumi ka ba su sun sha ruwa wanda watakila wani daga cikin su ya ma ladan da ya samu ya ma fi naka to shi yasa mu yau zamanto muna kyautatawa ami abinda ya shahi azumi shi yasa zaka ga Abdullah ibn al-Mubarak rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa yace la an arudda dirhaman fi hajati akhi li yace ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi 100,000 yace la an arudda dirhaman fi hajati akhi li yace in baiwa wani mutum abu dan uwa na da yake da bukata ta daidai dirhami guda misali in muna magana akan kamar zamu dauki misali ba wai dan kudin da suke aiki da shi ba kamar waɗanda muke aiki da Faransa ya fa kamar kace da ka baiwa mutumin da yake da bukatar sanfaran gurgudu misali ko da yake shi dirhami daya yace misali ne na dauka sanfaran yace yafi soyuwa a gare shi min an atasaddaqa bi 100,000 yace yafi soyuwa a gare ni da in yi sadaka da dirhami 100,000 100,000 da in yi sadaka da dirhami 100,000 ma'ana da kaje kai sadaka da jika 100 nawa yace shi a wajen shi yafi soyuwa a gare shi wai kun san dalili saboda mabukaci wai idan ka biya mushi bukatar shi ko da bai maka addu'a ba yaji dadi bukatar shi ta biya to ladan da zaka samu mai yawa ne to shi yasa yake cewa da ya biya ma bukatar wani dan uwansa na daidai abinda bai taka karaya karya ba yace yafi soyuwa a gare shi sama da je ya ciyar da dukiya mai yawa ya bada ta sadaka watakila ya ba mutum sadaka ne ba wai dan yana bukata ba ya bashi ne kawai hakan to ina ga wanda yake bukatar yayi bude baki yayi wuni yana azumi kaga wannan bukatar ita ce wanda ya kamata mutun yayi ne ya zamanto ya biya ma dan uwan shi bukata abu na gaba daga cikin halaye dabi'u da ya kamata mai azumi ya zamanto ya dabi'antu da shi shine al-ikhlasu wa muraqabatullah yace shine mutun ya sanya abin da ya shahi al-ikhlas yi dan Allah ya zamanto yana yin azumin nan dan Allah wa muraqabatullah ya kuma ringa sanya abin da ya shahi tuna Allah madaukakin sarki yayin da yake wannan azumin shi yasa Allah madaukakin sarki yake fada a cikin hadithul qudusi ko hadithul rabbani ko hadithul ilahi duk ana fada mishi haka nan hadisi ne muttafaqun alayhi Allah madaukakin sarki yake cewa kullu amali ibni adam lahu illa as-siyam yace dukkan ayyuka na bawa da yake yi na ibada nashi ne illa siyam kadai sai azumi azumi kadai ne ba nashi ba Allah da kanshi yace fa innahu li shi wannan azumin nawa ne Allah yace azumi nashi ne wa ana ajizi bihi kuma ni ne nake bada ladan wannan azumin ba wanda ma ya san nawa za a ba ka lada shi yasa al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala yake cewa tarku al-amali min ajli an-nasi riya'an tarku al-amali min ajli an-nasi yace barin aiki saboda mutane wannan aikin yace dan mutane ne su yi me yake da suna riya'un yace kana barin aiki dan mutane yace riya'un na'am yace kana yi ne dan mutane su gani riya ake ce mishi wannan yace wal amalu min ajli an-nasi shirkun yace shi kuma yin aiki dan saboda mutane yace shirka ce yace wal ikhlasu yace shi kuma yi dan Allah yace an yu'afiyaka Allahu minhuma yace wal ikhlasu an yu'afiyaka Allahu minhuma shi kuma ikhlasu yana sanyawa Allah madaukakin sarki ya kiyaye ka ya baka lafiya daga barin yin aiki dan mutane riya kenan da kuma yin aiki dan mutane shine shirka domin duk wanda yazo yayi aiki yayi azumi dan mutane su gani yayi mi riya afwan duk wanda ya bar aiki dan mutane yayi riya yake cewa yace duk wanda kuma yayi aiki dan mutane su ce yana yi shi kuma nan shirka ne shi yasa zaka ga idan ka zo kai sallah dan mutane su gani shirka kai ga Allah madaukakin sarki yace amma kuma in ka bar aiki dan mutane shi kuma wannan riya yake ce mishi to a takaice dai wannan yana nuna mana cewa ashe mu sanya ikhlasi cikin mu cikin ayyukan mu shi yasa ma zaka ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi muttafaqun alaihi shi ma Bukhari da Muslim suka rawaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya azumci azumin watan ramadan imanan yana mai imani wa ihtisaban yana mai neman lada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta mishi abinda ya gabata na zanubinsa duk abinda yayi to anan malamai suka ce al-imanu wal ihtisab nan da aka ambata imanin wa ihtisaban shine al-ikhlasu lillahi ta'ala shine mutun ya kadaita Allah a cikin aikin sa duk aikin da yake yi ya kadaita Allah madaukakin sarki abu na gaba na karshe daga cikin halayen da mai azumi ya kamata ya dabi'antu da shi wanda zan takaita ne akan shi ba wai dan sun kare ba saboda lokaci ya tafi akwai dan uwa al-sheikh al-doktor Muhammad Ahmad Rufai zai shigo ya yi mana ta'aliki takaitacce game da abin da muka gabatar kuma deja yan uwa dare ya dan ja a wajen su ba za mu so mu tsawaita ba abu na karshe shine al-ikthar mutun ya yawaita qira'atul qur'an min qira'atul qur'an yawaita karanta alqur'ani ya yawaita karatun alqur'ani domin shi watan ramadan wata mane na alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ambata cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan shi watan ramadan shine Allah madaukakin sarki ya sabkar da alqur'ani a cikin sa ba dan komi ba shi wannan azumin shi wannan me yake da suna alqur'anin kuma sai Allah madaukakin sarki yace hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan shi shiriya ce ga bayin Allah shiriya ce ga mutane wa bayyinatin min alhuda wal furqan kuma shiriya ce da za ta nuna musu su yi abin da ya shahi su rarrabe tsakanin abin da ya shahi gaskiya da ƙarya yayin da suke abin da ya shahi gabatar da wannan alqur'ani shi wannan alqur'ani idan suna tintintini suna bibiyar sa suna yin abin da alqur'anin yace zai zamanto ya bayyana musu bambancewa tsakanin gaskiya da kuma abin da ya shahi ƙarya wannan a takaice kenan ka gani haka zalika kuma Allah madaukakin sarki yace inna anzalnahu fi lailatul qadr haka lalle mu ne muka safkar da alqur'ani a daren lailatul qadri anan shine abinda malamai suke cewa da aka ce inna anzalnahu ai abinda ake nufi shine annunu nan da Allah ya ce inna anzalnahu lalli mu su Allah mu ne muka safkar da alqur'ani domin anan ad-damiru yarji'u ila alqur'an alqur'ani ake magana akan shi lalli mu ne muka safkan muku da alqur'ani a cikin daren lailatul qadri to Allah madaukakin sarki da yace lalli mu ne aka ce annunu lit-ta'zim shi wannan nunun kin saboda girmama Allah madaukakin sarki ne ba wai dan kawai abin da yake nuna Allah da yawa ne ba a'a ta'ala Allahu an zalika 'uluwan kabira Allah madaukakin sarki shi ɗaya ne domin Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewa qul huwallahu ahadun ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace lalle Allah ɗaya ne to kaga wannan yake nuna annunu lit-ta'zim in jima lamai nunun anan ta girmamawa ce domin ko kai in kana girmama wani zaka iya ce mishi ina kwananku mata arango da zabarmanci comment allez-vous kaga ba zaka ce mishi me yake da suna comment vas-tu wanda kake girmamawa zaka ce mishi comment allez-vous yaya kuke da sauransu to wannan girmamawa ce Allah yana girmama kansa yace mu ne muka safkar da shi a daren lailatul qadri shi alqur'ani kenan kaga ko alqur'ani ko in ce daren lailatul qadri ba a samun ta a kowane wata sai watan ramadan wannan yake nuna cewa ashe a watan ramadan kin ne aka safkar da alqur'ani to mutun ya yawaita karatun alqur'ani domin yawan karatun alqur'ani musamman a cikin watan ramadan abu ne mai girma da yake kawo falaloli da lada ga bawa domin Allah madau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana duk wanda ya karanta harafi guda daga cikin littafin Allah ma'ana alqur'ani falahu bihi hasana to yana da kyakkyawa guda sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal hasanatu bi ashri amsalha ita kuma kyakkyawa guda za a baka ita ne lada kwatankwacin goma kenan ma'ana duk wanda ya karanta harafi daya daga cikin alqur'ani yana da lada goma to wani yana iya cewa alif lam mim yace harafi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yace la aqulu alif lam mim harfun yace ban ce ba fa alif lam mim harfi daya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun yace a abinda ake nufi lamun harf alifun harfi ne daban lamun harfi ne daban mimun harfi ne daban kina idan mutun yace alif lam mim harfi uku ne da alifun da lamun da mimun ka samu lada 30 tun anan to wanda yace bismillahir rahmanir rahim shi kuma a iya abinda lissafa zai samu lada 210 san 90 lada 190 kenan zai samu to kaga wannan falala ce to kuma musamman ga mai azumi shi yasa kai idan ka dauki rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga malaika jibril yana zo mishi a cikin watan azumi suna mudarasa alqur'ani suna karanta alqur'ani tare saboda muhimmancin karatun alqur'ani a cikin watan ramadan ashe kai mai azumi ya kai dan uwa baka da lokacin zuwa ka wuni kana sharara kwana baka da lokacin zuwa ka kwana kana kallon siri kana kallon fina-finai kana kallon kaza baka da wannan lokacin abinda kake da shi ne ka zamanto kana yawan karatun alqur'ani ka yawaita karanta alqur'ani ka yawaita karatun alqur'ani kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin watan ramadan yana karanta alqur'ani da yawa kamar yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance suna yawan karanta alqur'ani idan ka dauki sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu Uthman bin Affan ina mu yawaita ambatan shi idan munasaba ta ka irin wannan ba dan komai ba saboda yanda ya kasance shine shugaban kasa shine president a lokacin shugaban kasa ne amma a kullum in azumi ya kama kullum sai ya safke alqur'ani sau guda tare da wani yana can yana kuma harkar shugaban kasanci yana can ana ciccika takardu da sauransu ana kula da suwa ne ana kula da suwa ne ana shari'a suwa ne duk da haka wa'annan abubuwan bu su hana shi ya safke alqur'ani kullum idan watan ramadan ya zo sai yayi safka 30 ko safka 29 a watan ramadan yaya kake ya kai dan uwa shin kana karanta alqur'ani sosai a watan ramadan shin ko zuwa kake kana kalle-kalle shin ko zuwa kake kana bata lokacinka a fada shin ko zuwa kake kana bata lokacinka samar rezo sosai shi yasa mu kiyaye mu dabi antu da irin wannan dabi'a ta mai azumi yayin da yake azumi musamman karatun alqur'ani qatada ya kasance shi ma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kasance duk kwana uku shaktur wajur shi ma sai ya sabke alqur'ani duk bayan kwana uku sai ya sabke alqur'ani idan azumi ya kama yaya muke wani alqur'ani watan ramadan zai shigo hayyahu ta bai taba karanta alqur'ani ba shi bakin shi da alqur'ani kawai ya tahi sallah asham ko sallar tahajjudi qiyamul layli Allahu akbar sai liman ya fara karatu anan kadai yake sauraron alqur'ani dan uwa ka gyara ba daidai ne wannan abun ba ya kamata mu gyara ga baki dayan mu abinda ya kamata mu zamanto muna yawan karatun alqur'ani a cikin watan ramadan wannan a takaice sune abinda na dan tsakuro mana domin ya zamanto mun dan samu dai wasu abubuwa a cikin kawunan mu domin mu yi abin da ya dace a cikin watan Ramadan mu dabi'antu da dabi'antu na mutanen kwarai a cikin watan Ramadan sannan kuma mu yi siffanta da siffofin mai azumi da Allah madaukakin sarki yace mai azumi ya kasance ko kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai azumi ya kasance abu na karshe abin da zamu fadi daga karshe shine cikawa ya ku ƴan uwa mu sani cewa idan lalle azumi ya kasance yana gyara kyakkyawan halaye to haƙiƙa zamu zamanto mun fa'idantu da abin da ya shahi shi wannan azumin domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa inna ma bu'ithu li utammima makarimal akhlaq manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni fa an turo ni ne dan in cika makarimal akhlaq kyawawan ɗabi'u ashe ko tunda an ce tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an aiko shi ne domin ya cike mu mutane kyawawan ɗabi'u to ashe ko ɗabi'u kyawawa na cikin watan Ramadan su ya kamata mu zamanto mun ribantu da su mun yi abin da ya shahi mun kama su yanda ya kamata to ya ku ƴan uwa ya zamanto Ramadan ya kasance mana wata makaranta ce da abin da ya shahi muke shiganta idan Ramadan ya shigo kamar mun shigi wannan makarantar domin mu samu tarbiyya a cikin zuciyar mu sannan kuma mu samu tarbiyya a cikin abin da ya shahi ɗabi'un mu halayen mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kyautata abin da ya shahi halayen mu a cikin wannan wata na Ramadan Allah madaukakin sarki ya bamu ikon aikata ɗabi'antuwa siffantuwa da wa'innan ɗabi'o'i kaɗan da muka ambata domin suna da yawa daga cikin ɗabi'o in mai azumi Allah madaukakin sarki ya kuma sanya azumin da zamu yi shi ne dan Allah shi kadai kuma ya zamanto muna masu neman lada a gare shi kamar yanda Allah madaukakin sarki kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azumi yana azumin nan nashi ya kasance ne yayi shi dan Allah yana kuma mai neman lada a wajen Allah to Allah madaukakin sarki zai gafarta mishi laifuffukansa da suka gabata matukar ya nisanci manyan laifuffuka haka akwai hadisai guda biyu wanda zan takaice daga su suma falala ce game da shi wannan watan Ramadan kuma irin wannan hadisi ne nafsi yazo man sama man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda yayi tsayuwar dare a watan Ramadan Allah madaukakin sarki yayi dan Allah ne dan neman lada a wajen Allah Allah zai yi mi zai gafarta mishi zunuban da suka gabata kuma wanda yayi tsayuwa a daren lailatul qadri yayi dan Allah imanan wa ihtisaba dan Allah dan neman yarda Allah dan neman lada a wajen Allah Allah madaukakin sarki zai gafarta masa zunubansa da ya gabatar matukar ya bar abin da ya shahi manya-manyan laifuffuka wannan shine abin da na tanadan mana ina fata abin da na faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya sanya mu yi tarayya cikin lada ga baki daya inda na yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta mini karancin ilimi ne da kuma abin da ya shahi mantuwa daga sharrin shedan da yake mantar da mu subhanakallahumma bihamdika malam yusuf sai a tabo a fadilatul doktor ya shigo ya mana ta'aliki cikin abin da muka wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Malam Nasir, Allah subhanahu wa ta'ala isa kada al-khiri, Allah subhanahu wa ta'ala isa ajizan al-hasanat, Allah subhanahu wa ta'ala karba da gari ku da gari mu, Allah isa mi tarayya a cikin ladan kurakure, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana.
Allahumma
amin. Ɗan'uwa kamar yadda muka saurara ɗan'uwa Sheikh Al-Allama Malam Nasir ya
yi bayani
kuma palle-palle yanda ya kamata a ce dukkanin mai azumi, dukkanin bawa da yake azumta watan Ramadan ya kasance da irin wannan halaye da babban malam ya zana a cikin wannan muhadarar tamu dai. Ba tare da ɓata lokaci ba, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sada mu da dukkanin alkhairin da yake cikin wannan wata mai albarka. Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya samu na daga cikin 'yan tattu. Kuma zan ƙara jan hankali akan muhimmancin karatun Alƙur'ani. Yan uwa, kan yi wasa saboda Ramadan wata ne na Alƙur'ani, wata ne na ƙiyamul layli, wata ne na azumi, kuma wata ne na neman gafara da tuba, wata ne na kuma kusanci da Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala. Yan uwa, mu yi ƙoƙari, kan mu yi ƙasa a gwiwa, mu kasance mun zama da kowane lokaci kusantar littafinmu na Alƙur'ani mai girma, ya kasance da kowane lokaci muna yawaita karatun Alƙur'ani. Kar in kai ku nesa, a yau akwai wanda sun yi nisa jini cikin karatun da suka fara daga cikin watan Ramadan, wanda daga tsayar wata jiya zuwa yanzu wasu yin suka gaya muku inda suka kai. Za ku yi mamaki. Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon yi. Yawan magana ba, zan ba malam ashe Abu Basma yayin ko malamin yi mana tabiki a takaice cikin wannan karatu da ɗan uwa Malam Nasir ya gabatar. Malam, idan kuna ta da mu fili tafaddar shukur.
A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi kam a'ta minan na'imi وكم منح من الخير العميم. لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد. والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين وبعد. Yan uwana ɗalibai wanda muke cikin wannan kafa mai albarka, yan uwa ɗalibai wanda suke karatu a waje Turkiya da Turai da sauransu, jama'a musulmi wanda suka halarta da mu a cikin wannan kafa mai albarka, ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu albarkacin da yake cikin wannan wata mai albarka. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu dace. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dukkan tarin alkhairin da yake cikin wannan wata mai albarka. Lalle malami muhadara ashe Muhammad Nasir, Allah subhanahu wa ta'ala ya sakanta mai da alkhairi. Malam ya yi muhadara kware, za a ce duk da malam ya ce a defasor resume ne, amma malam kusan ya hudu komi. Allah subhanahu wa ta'ala ya sakanta mai da alkhairi. Yawwa, wannan maudu'i ne mai mahimmancin gaske, don saboda maudu'i ne wanda yake bayani akan halaye, shi kuma halayen wannan ba karamin abu bane ba, don saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi ma an aiko shi ne don ya cika wannan halaye, yace bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Dan shi sa ƴan uwa, ƴan uwa musulmi, yana daga cikin dacewa gabawa a kowane zamani a ce ya siffantu da hali na karamci, da aiki tsayayye, da magana wadda take mai kyawu ne. To kaga hadisin mu ne, hudubun mu ne wanda Muhammad Nasir ya gabatar akan cewa alim mai azumi a hasken Alkur'ani da hadisi, kaga yaya halayen nan suka kasance. Mana ya gaya mana yaya mai azumi zai yi magana, ta yaya zai kare azumin shi akan abin da zai warware azumi. Wannan ba karamin alheri bane a ce in muna jin wannan abubuwan domin mu kara wa'astuwa, dan saboda shine hanyar shiga aljanna. Hadisi na Abu Huraira, yarda Allah ta tabbata a gare shi, an tike cewa an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam akan abin da yake yawan sanya mutane aljanna sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce taqwallah ci abin da yake yawan sanya mutane aljanna shine tsoron Allah da husnul khulq kuma hallu da kyakkyawan hali sannan aka tambaye shi akan abin da yake sanya mutane wuta Allah ya kare mu daga shiga wuta sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa al-fam wal farsh baki da farshi gaba ai su ne suka yi sanya mutane wuta Allah ya kare mu hadisi ne wanda Imam Tirmidhi ya rawaito shi yake cewa hasanun sahihun dan haka musulunci yana son ga mutum musulmi isiffantu da halaye na kwarai halaye masu kyau isiffantu da mu'amala ta karamci da yake sa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mafi cikan mummuni shine wanda ya yi su kyakkyawan hali in kana neman kyakkyawan wanda ga yanan mutum ne mummuni cikakke to shine wanda ya yi kowa halin kirki haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi ingantacce akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khulqan Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata mana halayen mu yan uwa masu karamci lalle muhadir Muhammad Nasir Allah saka mai da alkhairi ya rabu muhadara shi gida uku na farko ya introduction muqaddima akan ya mana ta'arifi duka ya bada definition na dan saboda wannan abun ya ƙara zama a cikin kwallon mu bayan haka malam yace akan zana mana wa'innan halayen sannan malam yarihi da khatima malam ya riga ya hudu komi abinda zan dan ƙara maimaitawa ne kawai shine mu ji tsoron Allah babban hali jin tsoron Allah ne taqwallah jin tsoron Allah ne dan saboda azumin nan sirri ne tsakankanin bawa da ubangijin shi shi kuma kyautata niyya da jin tsoron Allah shine tushen amsa kowane irin aiki ne mana ya mana zance akan dole sai mun ji tsoron Allah mun kyautata niyya wannan hali ne babba dan saboda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mar'in ma nawa dan shi sai yana daga cikin sharadi na amsa aiki duk da malamai soyayya suka ce dini wayoyi suka ce uku amma wanda suka ce biyun ne kaman su ne suka kawo su haka wanda suka ce uku ne duka su ma dai kaman sun ƙara tafsiri ne na farko shine kai abu dan Allah da abinda baka yi shi ba dan Allah an mai da ma abinka inji annabi sallallahu alaihi wasallam mai kokari azumi muke mai dan Allah sallace muke mai dan Allah karatun alqur'ani ne muke mai dan Allah sannan abu na biyu shine mutaba bin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan abu saboda addini ha ba abu ne ake yin shi da ka akwai regal wanda ya kamata dole in kace ka amsa sura musulmi ne dole sai ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya annabi ya azumi wannan ya annabi wannan sallah tarawin ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake misali bari mu dan doki antar parentheses kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya azumi wata ramadana yanzu malam ya jawo mana hadisi yana mai neman lada yana mai sallar tarawih misali an gafarta mai abin da ya gabata na daga zunubin shi ya raka 11 wannan ko raka 13 wanda ga tana annabi ne ba da wannan raka amma a yau irin da tafi wanda ake rubuta a Hausa a kasashen makwabta sai kaga anti dare na kaza rana ta kaza raka'a kaza ruku da kushi kaza za a karanta kaza wanda duka wannan mutane ne suka zo suka tsara a yi suka turi tsarin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai akwai wata raka amma da ake cewa wai in kai ta wai za a baka annabi laran annabi Musa da Haruna kaga duka wannan bai da asali yi kokari ka siffantu da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda kade a duniyan nan bin ka bin Allah wanda ya bi ka ya tsira duk wanda ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to bai nadama zai ji dadi a duniya kuma hallo zai ji dadi a lahira ina mu yi kokari mu siffantu da niyya ta kwarai mu yi dan Allah subhanahu wa ta'ala sannan mu yi kokari kwaikwaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daidai iya mu koda ba mun iya ba duka fa tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu sannan malam ya mana bayani akan hakuri lallewa hakuri muna cikin makaranta hakuri ikul in hakuri malamai suke cewa asawmi madrasatul lisabr suke cewa lesion 18 ikul di patience tabbas haka ne dan saboda hakuri akan da'a kai hakuri akan biyeye Allah subhanahu wa ta'ala kai hakuri akan saba ma Allah subhanahu wa ta'ala kama kuma hallo yanda azumi ke tarbiyantar da mu akan kamewa akan hadiye hushi kama yanda malam ya hoji mana ka zama mai hadiye hushi idan mutun ya neme ka hoda kace ina azumi sannan malam ya mana bayani akan mu zama to masu kyauta da karamci yau ta saraka kenan dan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aka ce ba wanda yake shi kyauta kuma hallo kyautar shi a Ramadan ta yi ko wata irin kyauta kokari ko baka da shi kun ka da shi ki kokari kyautata niyyarka ibada domin ka samu alkhairin da yake cikin wannan azumin mai albarka sannan ya ja hankalin mu akan a mu nisanci dukkan abin da zai bata mana azumi na daga gulmani na daga kallan abu ne wanda baya da kyau yau abin tausayi zaka gani da abu eh maza yanzu har mata in ka zo nan kasan mu zaka ga suna kale kale suna lutu wacece kuma ga yana ana azumi ko mutum ya dinga kallon da wai ya ci zakara wai ya bude baki da wannan haramun nan to kaga ina azumin nan haka yake shine matuka kana so Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa ma ibadunka Allah haka shine muke fata shi ka sifanta da wannan halaye wannan wala ya Muhammad Yasir Allah subhanahu wa ta'ala ya sa tantame da alkhairi ya tunatar da mu akan su dan shi yasa malam ya tuna min da ya fara zanna wasan su da abiyatina Muhammad al-Qahtani rahimahullahu ta'ala yake cewa asin siyamaka bis sukuti anil hana atbik ala aynayka bil ajbani ka kiyaye azuminka ta hanyar shuru akan abun banza kadda ya zamanto kana karaf shiga akan abin da bai shahi ka ba kadda ya zamanto kana azumi hallo kana gulma kadda ya zamanto kana azumi kana ƙarya kadda ya zamanto kana azumi kana kallon abin da bai dace ba yace atbik aynayka bil ashfani malai yace kai kokari ka rufe idanunka da watannin idanunka guda biyu da Allah subhanahu wataala ya baka kai kaman baka gani ba kuma hallo kadda kaga haram la tamshi za wajhayn min baynil wara sharrul bariyati man lahu wajani kadda kai an yamimanci kana azumi kana tahiya da huska biyu a tsakankanin mutane dan ka hada wani da wani hada in kana neman mafi sharrin mutane ai shine annamimi wanda zai je can yace an ce kaza yace can yace an ce kaza kuma dan zai zama kabarya mai baki biyu ya haddace fitina Allah malai ya ja hankalinmu akan cewa mu kiyaye hasada la tahsadanna la tahsadan ahadan ala na'amaihi innal hasuda li hukmi rabbika sha'ani kadda kama kai hasada akan ni'imomin shi wannan ba ma a azumi ba ma barantana azumi kana hasada to lalle kai mai hasaran wannan fa game da hukuncin ubangijinka ne ha kake fada Allah ne ya ba wancan kai kake mai hasara to kaga kenan kai ka ce Allah bai iya ba ko kuma Allah bai iya hukunci ba bai kamata ba a ba wani ne ya kamata a ba kaga duka wannan abubuwan wanda malam da ya ka mana a ba ma hoye a azumi ha a halin musulmi ne ga baki ɗaya yanda ya kamata a ce mun kasance Allah da ya ƙara shiryar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga mummunan aiki irin wannan a takaice malam ya faɗi komai kawai abinda zan yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da abinda muka shi na wannan ahlaka na sa'imi Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata mana kuma halayenmu eh babban abu kuma shine musibantu da yawan addu'a barantana ho a irin wannan lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa adda ibada ce ita ma musibantu mun yi Allah subhanahu wataala ya kare mu daga fitintunin wannan na zamani Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tawali musibantu da addu'a mun ringa addu'a mun ringa ma shunan mu addu'a alhali ba su sani ba sai mala'ika yake ce kai ma Allah ya baka irin wannan shi kuma adda mala'ika amsa sace yauwa na bai da lafiya har yanzu a cikin tarawun da nake ya ubangiji Allah wacce bata da lafiya ka bata lafiya bata sani ba kuma bana ce ba na miki addu'a boye kai ma mala'ikus ce kai ma Allah ya baka lafiya ya ubangiji Allah ta'ala wancin yana cikin matsala kaza ya ubangiji Allah ka kawo mahuta sannan mala'ikus ce ya ubangiji Allah shi ma wannan bawan naka ka kame mahuta kaga kenan ka samu addu'a amsassa kuma kan mu manta dan uwa wurin ga makasar mu Niger addu'a irin wannan hali da muke ciki Allah subhanahu wataala ya ba mu kwanciyar hankali ya kare shiryar mana da shugabannin mu kai da ma dukkan kasashen musulmai yan uwan mu na Gaza yan uwan mu na Syria yan uwan mu na dukkan koyan koyan na duniya musun ya su addu'a akan Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil ash-shirk wal mushrikin wa damir a'da'aka wa da'addin mu ringa addu'a Allah ba mu kwanciyar hankali da dukkan kasashen musulmai a takeice ashe Muhammad Nasir kan tsawaita lokaci yayi a Sheikh Yusuf Shaibu daga nan ya kamata in tsaya abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana a Sheikh Yusuf sai ka dauke micro idan kana kusa
Na'am. Allah subhanahu wata'ala ya sakawa da malam alkhairi, Allah subhanahu wata'ala ya sanya a mizani, Allah subhanahu wata'ala ya karba daga gare mu kuma kurakurai, Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana. An kuwa kamar yadda muka saurara daga bakin babban malamin mu, malam ya yi mana rezi mana dukkanin abin da babban malami dan uwa malam Abdul Nasir ya faɗi a cikin wannan muhadara ta wani salo da wata siga wanda ni kaina na so a ce wannan wannan kin da malam yayi na shanye shi a kaina da na ba ku mamaki da shi Allah subhanahu wataala ya sakawa da malam da mafificin alkhairi Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon amfani da abin da muka saurara Allah ya sada mu da dukkan Allah ya zauna da kasan mu lahiya dan uwa kanin mu rihi kanin mu tuntube malam sosai mana da addu'a ina tambayar shugaba na kumutin talibai na IEMIT idan suna da wani bayani da za su yi ko godiya ga malamanmu da suka yi mana sacrificial lokacinsu mai tsada musamman lokaci a wannan lokacin da muke ciki na watan azumi wanda har ga Allah ba kowa bane yake da kwarin gwiwa da danne zuciyar da zai yi sacrificial wani lokaci duk da tunatarwa ce abu ne wanda ya zama wajibin ga ɗalibin ilimi na ya ibartajen abin da ya sani na koda aya guda ce a duk lokacin da muka tuntubi malamanmu muka ce musu ga abin da muka zo da shi suna maraba da rairaya muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah subhanahu wataala ya sanya a mizanin su Allah subhanahu wataala kuma ya kara mana ilimi mai albarka da mu su gabaki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya dace mu idan ya dace da mu da dukkanin alkhairin da yake cikin wannan wata shugaba ban sani ba ko kuna tare da mu president yene president usoron secretary je sai faki ya rikunu to in ba su nan mun kamar yanda muka saba ce musu tuwa kwariya muna godiya wa malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi Abu Khalid ban sani ba akwai wani abu da kuke nema ku yi fadi ne dan akwai kuna da miki guda sai mu rige
ai manti guda yayi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum salam shey
wa Yusuf ayyaku Allah jazakumullahu khairan bayyana kan hanya na ga liqa'in nan tare da Dr. Abu Waswa da kuma muhadir Sheikh Muhammad Nasir Masha Allah na shiga kamar ko na saurara fatan dai Allah subhanahu wa ta'ala ya karba gabaki daya wannan Nasir ya bada kokari kuma Dr. Abu Waswa ya zo ya yi mana tauraya Dr. Yakubullah Allah saka da alkhairi kuma ina ƙara ƙarfafa muku a Sheikh Yusuf ka wannan irin barnabijin da kasance ana yin shi a kowane lokaci zuwa lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya taufiki kuma Allah ya sa a cikin mizani Allah ta
amin جزاكم الله خيرا نحن وإياكم أجمعين.
بارك الله فيكم جميعا.
وفيكم بارك الله.
جزاكم الله خيرا شيخنا والله فيصل. الله يساك بدا الخير.
الله يساك شيخي بدا الخير. Ina godiya sosai Mala Abba Sama sai a rufe mana da addu'a kenan. Ban sani ba al-Nusra, ban sani ba kuna da wani bayani da za ku yi onan da unit ko kwa. Ban sani ba ko kana tare da mu. Muhammad Gado. Malam za ku yi rufe mana da addu'a insha Allah.
Akai tare ka connection ba Allah subhanahu wa ta'ala ya saka tama malam da alkhairi Muhammad Nasir. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan a cikin mizanin shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kyakkyawa a duniya, ya ba mu kyakkyawa a lahira. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ibadar da zamu yi a cikin wannan wata ibada amsassa ce, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gatan gamin katar daren lailatul qadr ya kaddara mana alkhairi a rayuwarmu. Malam da ya bada lokacin shi da kai Sheikh Yusuf da dukkan wanda suka bibiyo mu a cikin wannan kafa mai albarka da Sheikh Abu Khalid, Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da makowa da alkhairi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu a wannan kafa mai albarka. Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu a sukil janna aka su aljanna ya rabbi ya hayyu ya qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu dace. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في بلدنا نيجر وسائر بلاد المسلمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.